بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 7 ga watan Sha'ban, a 9 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 8 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu dama da iko domin ci gaba da darasinmu a cikin littafin kitabu tauhid, wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a kan darasi na 28, sannan kuma za mu tashi a kan babi na 20, babu ma ja'a annal ghuluwa fi quburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Wannan babi ne da yazo domin yayi bayani cewa annal ghuluwa, wuce iyaka, fi quburi salihina, dangane da abin da ya shafi kaburburan salihan bayi. Mutum ya wuce iyaka, a dinga wuce iyaka akan abin da ya shafi kaburburan salihan bayi. Yusayyiruha awthanan, yakan iya maida wa'annan kaburburan su koma matsayin gumaka, ababen bauta, to ibadu min dunillah, wanda ake bauta musu koma bayan Allah. Wato wuce iyaka dangane da abin da ya shafi kaburburan salihan bayi, girmama su da ba su daraja da kimar da ta wuce iyaka, yana iya bayuwa izuwa ga wani lokacin su koma ababen bauta koma bayan Allah. Kamar yadda kullun nake maimaita mana tsarin Musulunci ga dukkanin wanda ya mutu, shine aje a kai shi makabarta a binne shi. Amma kebance wani waje, a ce wai an kebance wannan gun, za a binne wani ne a ciki, an masa wani gini na musamman domin a binne shi a ciki, wannan bai daga cikin karantarwar Musulunci, wannan ya saba ma karantarwar Musulunci. Duk wanda ya mutu aje a binne shi a cikin kabari, a cikin makabarta, kamar yadda aka binne sauran mutane. Idan ya cancanci rahama da gafaran Allah, a ko ina yake Allah zai masa rahama. In kuma ya cancanci azaba, wallahi ba kebance shi aka yi shi kadai ba. In wata duniya ta daban aka halitta masa, aka je aka binne shi a can, in ya cancanci azaba, wallahi Allah zai mai azaba. Allah zai masa azaba. In ko ya cancanci rahama, koda ana ganin kaskantacce ne shi, wulakantacce ne shi, Allah zai masa rahama. Mu ahlus sunna ne, mun yi imani da azaba da ni'ima ta kabari. Kana ganin kabari za abun ne mutum kai ka san cewa wannan kasa ne zalla sannan kuma rami ne tsukake amma mun yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana dan aljanna a cikin kabarin sa bayan ya amsa tambayoyin da aka yi mishi za a faɗaɗa masa kabarin sa iya ganin sa kai ke ganin kabarin tsukake a zahiri amma asali kabarin an buɗaɗa shi an faɗaɗa shi iya ganin sa iya faɗin kabarin an masa shimfiɗa daga aljanna dan wuta ko za a matse kabarin sama da yadda kake ganin kankantar rami za a kare matse kabarin sannan kuma a mai shimfiɗa daga wuta kaga kenan ba ruwan Allah da ina aka binne shi abinda kawai Allah yake dubawa shine me ya cancanta ayyukan sa da ya aikata a duniya in an duba su me ya makoman sa aljanna shikenan wuta shikenan wannan shine tsarin Allah kuma shine tsarin musulunci Allah ka samu gani da aka wuce iyaka dangane da kaburburan salihan bayi a kebance su ko a dinga sanya musu wasu alamomi za a dinga zuwa ana girmama su ana kambama su wannan yana iya bayuwa ya kai su zuwa ga a dinga maida su su koma ababen bauta koma bayan Allah malam yace rawa malikun fil muwatta al-imam malik rahimahullah ya rawaito a cikin littafin shi muwatta imam malik ya rawaito hadisi mursal sannan al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala ya rawaito shi a cikin musnad din sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya ubangiji ina roƙonka kar ka sanya kabari na ya koma gunki da za a dinga bauta masa koma bayan Allah Allah kar ka sa a koma ana bauta ma kabari na koma bayan ka yace ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah ya tsananta akan wasu mutane da suka riki kaburburan annabawansu ya koma abin bauta koma bayan Allah ma'ana ya koma masallatai suka koma suna gina masallatai akan kaburburan annabawansu ko kuma suka koma suka maida kaburburan annabawan ya koma wajen bauta a baya mun wuce babi timan abadallaha inda rajul inda qabli rajulin salih fa kaifa idza abadahu mun wuce babin nan a baya hukuncin mutumin da ya bauta ma Allah a wajen kabarin wani salihin bawa to ina kuma ga in ya bauta ma shi wannan salihin bawa din ina kuma ga in ya bauta ma shi wannan salihin bawa din kaka kebance kabari a girmama shi a tambama shi sama da girman da musulunci ya bashi wannan shike bayuwa zuwa ga a maida shi abin bauta koma bayan Allah wallahul musta'an saboda haka wannan bai daga cikin turba ta ahlus sunna kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yana addu'a illa iyaka manzo Allah ya faɗa mana cewa Allah yana karɓar ran annabawa a inda yake so a binne su duk annabi ko manzo Allah yana karɓar ransa ne a inda yake so a binne shi wannan yasa Allah ya karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗakin sayyida Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu ta'ala anha saboda haka sai ya zama da cewa Allah yana so ne a binne shi a ɗakin Aisha wal ibn jarir bi sanadihi an sufyana an mansur an mujahid afara'aytum al-lata wal uzza qala kana yaluthu lahum as-sawiqa famata fa'aqafu ala qabrihi malan yace al-imam ibn jarir at-tabari Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya rawaito a cikin tafsirin sa al-Jami'u Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an da sanadi daga Sufyan daga Mansur daga Mujahid yace fadin Allah ta'ala da yace afara'aytumul lata wal uzza Allah yace ku bani labari dangane da waɗannan gumaka lata da uzza qala yace kana yaluthu lahumus sawiq ya kasance a lokacin aikin hajji yana cakuɗa musu wato ainifin alkama da zuma ko kuma nono da zuma ya gauraya su sai ya dinga kamar ya zuba su a gora ko ya yi packaging ɗinsu ya dinga raba wa mahajjata wannan shine aikin da yake yi ya samu alkamansa da nono ko kuma zuma da nono ya gauraya su sannan kuma yayi packaging din su ya dinga rabawa mahajjata sabil kyauta, kaga aikin alkhairi yake kenan. To da aka fa mata lokacin da ya mutu fa aka fu ala kabari, da ya mutu sai suka kewaye kabarin sa, aka mai da kabarin ya zama wajen bauta, daga nan kuma shi ma aka koma ana bauta masa. Kaga irin mutanen annabi Nuhu da muka karanta a baya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Wa kadha qala abul jawza an ibni abbas kana yaluthu sawiqa lil hajj, haka nan kuma abul jawza yake cewa, haka nan abdullahi ibnu abbas Allah ya kare ta a gare shi yake cewa ya kasance yana wato ainifin raba musu cakudaddin madara da zuma ko zuwa to alkama da zuma ko wani abu makamancin haka. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yace la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama za'iratil qubur wal muttakhidina alaiha al masajida was suruj. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la'ana Allahu za'iratil qubur. Abdullahi dan Abbas yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mata masu ziyartan kabari, mata masu ziyartan makabarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka. Wal muttakhidina alaiha al masajid, da waɗanda suke maida kaburbura ko makabattu su koma masallatai. Was suruj, da masu haskaka kabari ko haskaka makabarta, a sanya makabari fitila don a gane cewa wannan kabarin na babban mutum ne ya mutu. To wannan hadisin yana da wato bayanai akan shi. Al-Imamu Abu Dawuda ya rawaito wannan hadisin, haka na Imamu Tirmidhi, haka na Imamu Nisa'i, haka na Al-Imamu Ibn Majah, haka Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal a cikin Musnad, haka na Al-Imamu Al-Hakim An-Naisaburi ya rawaito a cikin littafin shi Al-Mustadrak ala Sahihain. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya raunana wannan lafazin, domin hadisin ya zo da lafuza guda biyu. Wannan lafazin la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur, akwai lafazin da kuma ya zo da la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Kaga za'irat da zawarat, za'irat ala wazni fa'il ne, zawarat ala wazni fa'al, za'irat fa'ilat, zawarat fa'alat. To shi wannan lafazin da muka ji malam ya kawo anan, Malam Nasiruddin Albani ya ce lafazin bai inganta ba, saboda za'irat da zawarat suna da bambanci. Wancan lafazin zawaratul qubur shine annabi ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta, yau su je gobe su koma, jibi su koma, gata su koma. Kaga zawarat kenan fa'al. Shi yasa in wato ka'ida ta larabci, in fi'ili yazo a wazini na wannan fa'alin, yana nufin an yi an kuma, an yi an kuma, an yi an kuma. Ina fatar mun fahimta. Yasa Allah ya ce allamul ghuyub, kaga allam fa'al. To wannan shine Allah masani ne, ya san komai, ya san wancan, ya san wancan, ya san wancan, ya san komai subhanahu wata'ala. To shine annabi ya tsine musu albarka. Wannan lafazin kuma da muka ji anan za'iratul qubur shine mata masu ziyartar makabarta, koda so ɗaya ta je ta shiga tsinuwa, in mun dauki wannan lafazin, koda so ɗaya ne ta je ziyartar makabarta ta shiga tsinuwa, in mun dauki wancan lafazin kuma shine in ta je, misali ana iya kai su excursion ko aje a kai su domin a yi musu wa'azi ko faɗakarwa, kaga ba za su shiga cikin zawaratul qubur ba, wanda za a ce kullum ko duk bayan kwana biyu ko duk bayan kwana ko duk bayan sati sai sun je sun ziyarci makabarta. To Malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin shi Ahkamul Jana'iz yake cewa da maza da mata suna da hukunci ɗaya dangane da abin da ya shafi mustahabbancin ziyartar makabarta, saboda abubuwa kamar haka. Na farko yace umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallama fazurul qubura, ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi da yace kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhira. Manzo Allah yace da na hana ku ziyartar makabarta, to yanzu an soke wancan hukuncin, yanzu ku dinga ziyartar makabarta domin ziyartar makabarta tana tuna muku lahira, zata tuna muku lahira. To shine Malam Nasiruddin Albani yace ai mecece illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da na hana ku amma yanzu ku je, to me yayi amfanin zuwon? Shine tuna lahira. Shine yace a wani hadisin fa innaha tariqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudhakkirul akhira, saboda ai ziyartar makabarta tana wato saisaita zuciya, tana tausasa zuciya. Kullum in kana zuwa makabarta ziyara kana ganin cewa watakila ga gwamna nan an kawo shi, wannan ma shi ma an kawo shi, mai kuɗi kaza alhaji wani da waye da waye, duk gasu nan, babu bambanci tsakanin kabarin talaka da na mai kuɗi, duka iri ɗaya. Kaga wannan zai sa zuciyarka ta yi wato ainihin zuciyarka ta daurawa cewa ashe duniyar ma ba bakin komai take ba. Zaka gane cewa ashe kai mai fankama akan duniya, mai daga Allah ka fada saboda ka tara duniya, zaka gane cewa ashe ba bakin komai kake ba, domin akwai wanda in tara duniyar ne ya fi ka, gashi nan kuma a kwance. Idan mulki ne akwai wanda ya fi ka, shi ma yana kwance. Idan hukuma ne kai, akwai wanda shi tsabaragen bala'insa ma shi ya kunna yakin duniya, shi ma yana cikinta. In malami ne, akwai wanda kai ma karan kanka ka cire tsammanin zama malami irinsa, shi ma yana cikinta. Kaga wannan zai sa zuciyarka ta yi sanyi, ka gane cewa ashe duniyan nan ba abin aifan kama akan ta bane. Sannan ce zai sa ido ya yi hawaye, sannan kuma zai tuna maka lahira. Kaga ashe wannan shi ne illa manufa na ku ziyarci makabarta. Allah ya sa muna fahimta. To tambayar ita ce shin wannan zuciya ta raurawa, idanu su zubda hawaye a tuna lahira, aiki ne da ake son maza zalla su yi ko kuma har da mata? Ka gane son maza da mata su yi. Ashe kenan in ya zama waɗannan ayyukan ana son maza da mata su yi duka, to ashe kenan sai ce na farko da mu fahimci cewa mustahabbancin ziyartar kabari yana kan maza, yana kuma kan me? Yana kan mata. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu yace saboda kamar yadda muka ji, na'am, saboda wancan na farko shine maza da mata duka sun shiga cikin umumin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace fazuruha, maza da mata sun shiga cikin wannan magana. Na biyu kuma shine manufar ziyartar makabartan tuna lahira, maza da mata sun shiga. Sannan na uku yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ma mata rangwame akan ziyartar kabari a cikin hadisai guda biyu, wanda Ummul mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito. Hadisin farko hadisin Abdullahi ibn Abi Mulaika yace na Aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana ta wato ainihin ya ganta ta fuskanto daga kabari, yana tahowa sai ganta tana fitowa daga makabarta, sai yace da ita ya ummul mu'minina min aina aqbalti, yace ya ke uwar mu'mine daga ina kika zo kuma? Sai tace min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakar, daga kabarin dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakar. Sai yace da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur, ba manzo Allah ya hana ziyartar makabarta ba? Qalat na'am, tace eh tabbas Annabi ya hana a karan farko, thumma amara bi ziyaratiha, daga baya kuma sai yace a ziyarci kabarin. Sai aka soke wancan hukuncin manan sak min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw mithliha, sai aka soke wancan hukuncin. Wa fi riwayatin anha, a wata riwayan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil qubur, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame akan ziyartar makabarta. Kaga wannan hadisin farko kenan. Shi wato Abdullahi ibn Abi Mulaika yace yaga Aisha ta fito daga makabarta, daga ina tace daga kabarin dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakar, ba manzo Allah ya hana ziyartar makabarta ba, tace wannan tsohon hukunci kenan, daga baya kuma aka sake sabuwa. Hadisi na biyu shine hadithun Muhammad ibn Qais ibn Makhrama ibn al-Muttalib yace wata rana yake cewa ala uhaddithukum anni wa an ummi, kuna so in baku wato labari daga wajena da kuma mahaifiyata? yace fa zananna annahu yuridu ummuhu allati waladathu, sai muka yi tsammani cewa abun nufi da yace ni da uwata, to sai muka yi tsammanin cewa zai bamu bayani ne akan mahaifiyarsa da ta haife shi. Fa qala, sai yace qalat Aisha, Aisha ta ce, kaga Aisha ai uwar mu'mini ce, kowa kuma ya shiga ciki. Tace ala uhaddithukum anni wa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuna so in baku labari wani abu da ya faru da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qulna bala, sai muka ce eh. Wa fihi qalat, a cikin hadisin sai tace kaifa aqulu lahum ya rasulullah, sai tace nace ya manzon Allah in na shiga makabatta me zan ce musu? Kaga an bata daman ta shiga makabatta kenan, yanzu har tana tambayan me za ta fadi in ta shiga, me in ta shiga, in ta zo shiga makabatta. Yace ki ce assalamu ala ahli diyar min al muslimina wal mu'mini wa yarhamullahu minna wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Kice amincin Allah ya tabbata ga wa abota wayennan kaburburan musulmai da mu'minai, Allah ya rahama mauna farkon mu da na karshen mu, ma'ana sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa, duka Allah ya muku rahama, mu ma kuma insha Allah muna kan hanya. Kaga wannan fadin insha Allah anan ta'abbudan ne, ba wai ana nufin baka fadi insha Allah abun zai iya lalacewa ba, a'a ajalinka dama an riga an rubuta, ko kace insha Allah ko karkace insha Allah lokaci yayi, kad insha Allah ma tintin Allah ya riga ya so mutuwa, Allah ya riga ya so maka, amma insha Allah domin samun lada ne, duk abin da kace zai faru an jima ko gobe ko nan gaba, to sai kace insha Allah. Abu na hudu yace saboda ai akwai hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda, da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata tana kuka a bakin kabari, sai yace da ita ittaqillaha wasbiri, baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi hakuri, wannan mutumin da ya mutu ki yi hakuri ki ji tsoron Allah ki tashi ki tafi, sai tace da shi ilaika anni ka tafi ka bani waje, fa innaka lam tusabbi musibati, saboda abin da ya same ni bai same ka ba, shine zaka ce wai na hakuri, amma Anas yace walam ta'rifu, bata san cewa da manzo Allah take magana ba, sai da aka ce mata ke kin san wa kika kora da zukuwa, tace a aka ce mata ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kaga ai zama bai kama ta ba, maza maza ta tashi ta zo bakin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullah lam a'rifka, ya manzon Allah ai ban gane ka bane dazu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata a inna masabru inda sadimatil ula, ai hakuri ana yin hakuri a samu lada ne a bugun farko lokacin da musiba ya dake ka, a lokacin zaka yi hakuri, amma sai bayan ka gama raki rakin ya ci karfin ga kace inna allaha ma asabirin, wannan babu shi. Almuhim kaga ai manzo Allah bai ce mata karki sake zuwa cikin kabari ba, manzo Allah bai hana ta ba, sai nuna mata ma da hakuri tai, to kaga bisa ga wannan kamar yadda ibnu Hajar al-Asqalani ya fadi a cikin Fathul Bari, wannan shine dalili cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bi mata inkarin ganinta da ya a bakin kabari ba. To kaga anan bisa ga wayannan nukudodi guda hudu zamu fahimci cewa mustahabbi ne ga mata su ziyarci kabari, kamar yadda yake mustahabbi ne ga maza su ziyarci kabari, illa iyaka mata ba a san yawan ziyartan kabari a wajen su, shine abin da wancan hadisin muka ji. Wannan lafazin da malam ya kawo anan la'anallahu za'iratil qubur, malam Nasiruddin Albani yace bai inganta ba, lafazin da ya inganta shine la'anallahu zawaratil qubur, Allah ya sa muna fahimta, mata masu ziyartan kabari lafazin bai inganta ba, mata masu yawan ziyartan kabari, yau su je gobe su koma, yau su je gobe su koma, amma yanzu misali kamar misali a ce a makarantar nan an ga cewa akwai tarin mata, rawan kansu ya yi yawa, sun rudi da duniya ba sa jin wa'azi kaza da kaza kaza da kaza, to kaga sai a nemo boss, sai a cika su a boss, sai a kama hanyar dungulbi da su, aje a tsaya su tsaya su ga ga wani gawa nan an kawo shi mai yawa, idan kuɗi ne zai iya saye gidansu duka da mutanen gidan da gidan gaba ɗaya zai iya sayewa, amma gashi ne da a sashi a wannan tsukukun rami, to alal aqalli dai mai yiwa kafin ta sake fandarewa za a ɗaɗɗau lokaci, ta ɗau lokaci, saboda ka san su mata suna da son shagala kuma zuciyar tana da rauni, akwai tsoro, mu yanzu kaga saboda lalacewar maza da ma yadda maza ma suka saba da gawawaki zaka ga wani ma yanzu gawa ce an mata sutura amma wani zai zo ya tsaya a jikin gawar ya dafa gawar shi yayi style ne za a dauke shi hoto saboda ka yadda ake ganin ai akwai abun takama a ce gani nayi hoto da gwamna to yanzu hoto da gawa ma shi ma style ne idan an je kabari kowa zai koma gefe ne kawai yana daddanna wayansa kowa zai koma gefe ne yana daddanna waya wani damuwarsa kuma a dan kukkutsa masa ya kukkutsa a dan bashi waje saboda ya dauki hoton ya posting a Facebook shi ya damuwarsa kenan ya matsa a matsa gashi nan lokacin da ake sawa ne a kabari damuwarsa ya posting a status ɗinsa na WhatsApp ko isa Instagram ko Facebook cewa gashi nan ya je makabarta to kaga yawan ziyartar makabarta domin su karan kansu matan idan ta je yau gobe ta je jibi ta je zai bi jikinta amma ana so wa'azin ne ya shiga jikinta cewa fa ke ma fa watan wata rana nan zaki zo Allah ya halice su da shan shagala da san shagala ko kuma ce shedan ya musu ilhaman san shagala ga kuma raunin zuciya yanzu mace inda mijinta zai mutu a masa sutura cikin dare ba kowace bane za ta iya ƴan kaɗan ne a cikinsu ƴan kaɗan in akwai ita ce wacce za ta iya kwana ɗaki ɗaya da shi amma ka ga namiji yanzu matarsa za ta mutu a yi mata sutura kuma a kawo ta ɗakin a ajiye kuma ya kwanta abinsa illa iyaka mai yiwuwa ba lallai bacci ya yi ba amma dai za su kwana ɗaki ɗaya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to Abdullahi dan Abbas ya ce Allah ya annabi ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta da kuma masu mai da makabarta ya koma masallaci da kuma masu sanya ma makabartu fitila haska kabari a haska kashi a sanya masa fitila akwai inda zaka ga har irin wannan street light din ake sa mishi mai solar saboda a gane cewa wannan kabarin babban mutum ne mu dai har yanzu wannan shagalin shedanancin ba ta iso wajen mu ba Allah ka tsere shi a can su ma kuma ka shirye su to kaga ire-iren wa'annan shi yake bayuwa har izuwa ga a mai da kabari ya koma abun bauta jama'a mun fahimci hadisin nan ko saboda haka wannan ba daidai bane haka malam yace fihi masail karkashin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko tafsirul awthan bayani akan me ake nufi da awthan duk wani abun da aka bauta masa koma bayan Allah ya zama wasan gunki in dai ba Allah bane shi aka bauta masa to ya zama gunki illa iyaka idan an bauta masa shi bai yadda da bautan da aka masa ba to shi a karan kansa ba gunki bane amma masu bautansa sunan su masu bautan gunki amma shi ba gunki bane amma su masu bautansa sunan su me masu bautan gunki shine dagutu kenan abagutu kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibada duk wani abun da aka bauta masa koma bayan Allah kuma yaji cewa tabbas ya cancanta kuma ya dace a bauta masa to ya zama gunki ya zama dagutu ya zama dagutu da haka ko mutum ne ko yana rayi ko bai rayi kuma shi yasa kullun nake kara maimaita mana wallahi wuce iyaka akan malamai game da sha'anin malamai na daga cin abin da ke bayuwa izuwa ga wasu su mai da su ababen bauta ina maimaita mana cewa hanyar da yan bid'a suka dauka suka halaka suka koma suna bautan malamansu da shehunansu wallahi billahi wasu daga cikin ahlus sunna sun kama wannan hanyar wasu daga cikin masu kiran kansu ahlus sunna wallahi sun kama wannan hanyar yadda dan bid'a zaka ga ya samu ɗakinsa ya lika hoton shehunsa ko shehu Tijjani ko ya sanya hoton Ibrahim Inyas ko ya sanya hoton wani daga cikin malamansa a ɗaki ko a jikin mashin ko a jikin mota idan haka zaka ga ahlus sunna wai da sunan cewa wai shi dan ya nuna shi ahlus sunna ne sai dauko katon hoton Sheikh Jafar Mahmud Adam sai ya manna a bayan keke napep ɗinsa
bayan ga kasu suka Malam Jafar yana Allah wajen rai da Allah ya isa madu wanda ya mishi haka kai lauko hoton Sheikh Albani ko da Ahmad Bamba ya sa a daki ya sa a kaza wannan haramun ne wannan haramun ne duk da sabanin da malamai suka yi akan hoto duk da sabanin da malamai suka yi akan hoto a sanya maka hoto a yi maka katon enlargement ko hotonka ko hoton matarka ko a sanya muku hotonku na aure a sanya muku shi a daki duk da sabanin da malamai suka yi akan hoto wannan haramun ne shi kada'an ba sabani tsakanin malamai wannan haramun ne wannan saboda haka kaga mutum ya dauki hoton malamin sunna ya sanya a jikin wayarsa ko a jikin motarsa ko a jikin ko an sanya mishi kamar wani sticker da zai rataya a jikin wato gaban motarsa a jikin wato mirror motarsa ko wani abu makamanci haka wannan kuskure ne wannan kuma ba daidai bane wannan kuma shimfida ce zuwa ga watakila kai abinda kake ganin kai ne dan girmama shi dan kambama shi to ai ba mu manta da yadda mutanen annabi Nuhu suka faru ba shi ma tanan suka faru saboda haka dan mun ce mu ahlus sunna ne ba shikenan komai muka ya zama daidai ba fa eh dan mun ce mu ahlus sunna ne ba wannan ba shine yake nuna cewa wai duk abin da muka aikata shikenan sai a ce a to tunda mun ce mu ahlus sunna ne shikenan to ai shiru ai shiru ai shiru wannan ba zai yi ba ya kamata mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa abu na biyu malam yace asaliya mas'ala ta biyu shine tafsirul ibada menene ma'anan ibadan da ake nufi menene ma'anan bautan da ake nufi shine a kewaye kabarin mutum a dinga bautan Allah a wajen kabarin sa daga nan kuma shi ma a koma ana bauta mishi ana roƙon sa shi ma asalisa mas'ala ta uku annahu sallallahu alaihi wasallama lam yasta'iz illa mimma yakhafu wuqu'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai nemi tsarin Allah ba sai daga abin da yake tsoron faruwansa annabi yana tsoron a ce an wayi gari an koma ana bautan kabarin sa kaga ya nemi kuma tsarin Allah Allah kuma ya kara tabbatar mishi da wannan tsarin waɗanda suke kula da kabarin shi suna iya bakin kokari Allah ya kara taimakon su Allah ya kara karfafa musu guyuwa ar-rabi'a mas'ala ta hudu qarnuhu bi hadha ittikhadha quburil anbiya'i masajid ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin wannan abin da yace yana roƙon Allah ya tsare shi ya hada tsakanin sa da rukan kaburburan annabawa a matsayin masallatai shine waɗanda su gabace ku sun yi Allah ya fushi da su ya tsine musu albarka to kuma in kun yi Allah zai tsine muku albarka al-khamisa mas'ala ta shida mas'ala ta biyar shiddatu zikru shiddatil ghadabi min Allah tsananin fushin Allah ga waɗanda suka maida kaburburan annabawansu ya zama masallatai ina kuma ga wanda ya maida kabarin wani annabi kabarin wani wanda ba annabi ba afwan idan babu abin da zai iya yi maka. Yani a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su al'ashira mas'ala ta 10 ta karshe Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Akwai wani alfanu da shi mamaci yake samu da nan zai ce a masa addu'a da kuma da aka masa gida.
Shi mamaci addu'an da aka yi mishi a gida da wanda aka yi mishi a makabarta duka ɗaya ne saboda Allah shi ke jin addu'a, don haka kusancinka da shi da kabarin mamacin da kuma nisanka baya rage karfin addu'an ko kuma ya kara karfin addu'a din duka dai ne a wajen Allah. Illa iyaka shi wanda ya je ziyartar makabatan to shi yana da fa'ida, fa'idan da zai samu kuma kaga shine shi zai kara ma imaninsa caji, zai kara ma imaninsa caji, wannan shine fa'idan. Haka fa'idan ziyartar makabatan domin shi wanda zai ziyarci makabatan ya gyara imaninsa, ya ƙara imaninsa, ya kuma ƙara tsayuwa akan ayyuka na gari, ya nisanci ayyukan banza. Amma addu'a daga wanda aka yi daga nesa da wanda aka yi a kusa duka Allah subhanahu wa ta'ala yana ji kuma duk matakinsu ɗaya. Allah ka samu daji. Insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.